da 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 da.
Charge me up, my phone died, she going to Kia, yeah.
Take me through that, take me through that.
Where she going?
Take me through that, take me through that.
Like a hurdle.